بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 22 ga watan Rajab, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekarar 1439, daidai da 7 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 18 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ابن تيمية الحراني الله وبنجي جافة تمسا. وانا لتافي نا الاستقامة ينا كرن تدموني تفركي مدي ديشي وزن بسرا ايون القرآن ميجرما وانا لسكي مغانا اكن الاسماء والصفات لكم بياني اكن قائدو جينا مسلنشي غمد دي ديتوا الامر الديني بمتكشي با منا تتونا وا اتكم مقدمة دا ابن تيمية يكي منا wadda a cikin ta yake kawo kaidoji wadanda zai gina littafin nan akai. Mun tsaya a daidai inda yake cewa, inda yake zamu kuma baya daidai mu taso daga kan gaba inda yake wata jidu a immata ahlil ilmi min ahlil bid'ati wal furqa, zaka samu malamai daga cikin shugabannin yan bid'a da raba kai, min ahlil imani wan nifaq, wanda suka hada imani da munafinci. Yusannifuna li ahli saifi wal mali, suna rubuta littafai ga masu takobi da dukiya, ma'ana sarakuna kenan, da attajirai da shugabanni, min al muluki, wanda suka hada da sarakuna, wal wizara, da mataimakan sarakuna din. Fi zalika, suna rubuta rubuce-rubuce, wa yataqarrabuna ilayhi, suna neman kusanci zuwa ga waɗannan shugabanni, bitasnifi bima yuwafiquhum, suna rubuta littattafai waɗanda za su dace da son zuciya da ra'ayin sarakuna ko masu kuɗi ko wazirai. Kama sannafa kitaba tahlilin nabiz li ba'dil umara wa huwa al-karhi, kamar yadda ya rubuta shi al-karhi, wato abul hasani al-karhi, ya rubuta littafin tahlilun nabiz ga wani daga cikin sarakuna. Wa qad sannafa al-jahid qablahu kitaban, yace jahid ma gabanin al-kharqi ya rubuta wani littafi, lakin adunnuhu mutlaqan, mala yace amma ina tsammanin shi wani littafin na jahid yayi shi ne kawai sake ba dan wani ba. Kama sannafa ibn Furak, kamar yanda Abubakar ibn Furak al-Asbahani ya rubuta littafi kitaban fi madhhab ibn Kullab, littafi akan madhhabin ibn Kullab ar-Ra'isi. Wa kama sannafa abul ma'ali an-nizamiyata wal ghiyasi, kamar yadda kuma abul ma'ali ibn al-Juwayni rahimahullah ya rubuta littafi mai suna an-nizamiyya da al-ghiyasi li nizamil mulk, ya rubuta su ga wani babban minista din nan Abu Ali Nizamul Mulk At-Tusi rahimahullah. To dai nan muka kwana ko sai mu tashi inda yake cewa wa kama sannafa Razi kitabal mulakhas fil falsafa, kamar yadda kuma Ar-Razi Fakhruddin kenan rahimahullah ya rubuta littafin al mulakhas fil falsafa. Sannan yace li wazir waqtihi, ya rubuta wannan littafin ne ga ministan wannan lokacin Zuhair. Wa kitaban, ya rubuta wannan littafi kuma daban, fi ahkamin nujumi, wanda ke magana akan hukuncen duba da taurari, limaliki waqti, ga sarkin wannan zamanin shine Alaeddin. Kitaban fisihi, wa kitaban fisihi, ya sake rubuta wani littafi kuma akan bokanci, wa ibadatul awthani, da bautar gumaka, li ummil malik, ga uwar wannan sarkin. وكما صنف السهروردي سهروردي الحلبي المقتول يربط للتافي من سنة الألواه العمادية في المبدأ والمعاد لعماد الدين قرى أرسلان ابن داود يربط للتافي من قوانا سلكين وقال فيه أتكيكي تشيوى لما تواترت لدي مكاتبات الملك فلان yayinda saƙonni suka tattaru suka yawa a hannuna daga sarki wani waqad amarani bi tahriri ujalatin shadidatin waqad amarani bi tahriri ujalatin shadidatil ijaz ya umarce ni da nayi kokari na tantance mishi bayanai cikin gaggawa kuma a takeice bi niyatil ijaz dan nayi abu wanda zai zama gagara gasa tatadammanu ma la budda min ma'rifatihi fil mab'adi mabda'i wal ma'ad wanda zai dauki abubuwan da suke dole ne a san su wanda ba za a iya jahiltar su ba ta fuskar magana akan al mabda farkon halittar dan adam wal ma'ad da kuma abinda dan adam ke komawa bayan mutuwa alama ya rahu min muta'allihatin wa salatin al fudala wato abisa abin wa asatin al fudala abisa abin da yake ra'ayin muta'alliha mutane wanda suke makale da Allah wato ƴan zuhudi kenan ƴan falsafa da zuhudu abisa ra'ayin su wa asatinul fudala da manyan masana ishara zuwa ga irin su Aristo da Plato manyan masana na kimiya meye ra'ayin su game da makomar dan adam fa badartu ilam tifali marsumi shine sai na amsa buƙatarsa wa tahsili matlubihi kuma nayi nufin in samar da abin da yake nema wa kuntu qad sadaftu mukhtasaratin sannafaha ba'dul muta'akhirina li umara'i zamanihi yace kuma na taba ganin wasu takaitattun littafai da aka rubuta ire-iren waɗannan wanda wasu malamai suka rubuta ga sarakunan zamanin su wa qad sai yace wa muluki azmanihi da masu mulkin lokutan su wa sami'tu annaha mattafaqu ma man tafa'u biha naji labarin kuma cewa su masu littafan da sarakunan basu ci moriyar rubuce-rubucen ba li'annahum mu'addalu 'an maslahati ta'lim saboda sun karkace daga abin da yake maslaha abin da ya dace na karantawa basu rubuta littafin da surar da za a ƙara da shi ba a wajen karantawa wa tariqat tafhim sun karkace daga hanyar fahimtarwa wa ma ghayyaru shay'an min al-istilahati al-ghamidati al-ma'akhad kuma bas canza komai ba daga cikin kalmomi na ilimi istilahat wato terminologies wadanda suke al-ghamida masu wahalar fahimta al-ma'akhad wadanda suke sune abin dauka wato abinda akwai magana akan su kuma suna da wahalar fahimta to ya kamata su canza su zuwa wasu kalmomi masu saukin fahimta to basu haka ba fa fawwatur ri'ayata li fa'idatin juz'iyyatin la maslahata kulliya sai suka yi wa mutane asaran wannan fa'ida ga magari suka fi kulawa da fa'ida wacce take karama ko kuma reshi ma'ana da suka zo littafin sai kawai suka kalli bukatun sarakuna ba su kalli bukatun sauran mutane da za su karanta littafin ba sai dama da tafin ba su da amfani sai ga mutum daya ko biyu ko makamantan su sai ya ce wa kama sannafa sahibu da'awatil balagil akbar wan namusil a'ba kamar da kuma wani malami wanda ibn timiya bai ambace shi ba anan amma an ce sunan shi abul qasim al qairawani ya rubuta wani tafi mai suna al balagul akbar wan namusil a'ba shi ma littafi ne akan irin wannan tafarki din to wannan shine karshen gabar da ibn timiya ya kawo akan wannan qabiya wanda akwai maganganu da zamu dan kuma baya akai daga inda muka taso inda yake cewa الرازي الفخر الرازي يربط وانا للتافي من سونا الملخص في الفلسفة وانا للتافن انسامو واتو ابنا انبغاشي سنان للتافي نسونش الملخص في الفلسفة والحكمة والمنطق ملخص في في الحكمة والمنطق اقوي وانا معلمي من سونا محمد صالح الزركان wanda yayi wani rubutu mai suna Fakhruddin Razi wa ara'uhu al-kalamiyya wal falsafiyya ya tabbatar da wannan kuma akwai tahqiqin shi kanshi littafin sannan da yace li waziri waqti ga wazirin zamanin sa mai suna Zuhair waziri ne na sarkin zamanin sannan shi wancan sarkin mai suna Alauddin shine ɗaya daga cikin sarakuna ne na daular Khwarizm wato ɗaya daga cikin dauloli da suka faru a cikin karni na 4 zuwa na 5 wanda suka zama duwailat kananan dauloli da suka kawo ma asalin daular Abbasiya tangarda wani babban sarki ne mai daraja da girma mai kyauta da karfin soja babban sarki ne daular shi ta yi fadi har zuwa kasashen Afghanistan da Mongolia a lokacin da yake raye yayi fada sosai da Tatar hasali ma sai da Tatar suka ga wallan shi ne sannan suka iya fuskantar Baghdad wannan sarki shine aka rubuta wa littafi mai suna littafi akan watan abin nan nujum ko littafi akan nujum da yace ahkamun nujum li maliki waqtihi ala iddin kitaban wa kitaban fisir to wannan littafin da aka rubuta mishi akan an-nujum shi ma littafi ne sananne na shi al-imam Fakhruddin Razi wanda ya gina wata nazariya ne ma daga baya har yanzu ana amfani da ita nazariya ce sananniya a cikin ilmin nujum sai kuma littafin da ya rubuta ma mahaifiyar ita wannan sarkin wanda an ce ita dama ba ta ma yin sallah aka rubuta mata littafi akan watin bokanci da bautar aljanu ko bautar gumaka wannan shine mahallin da aka samu rigingimu sosai tsakanin malamai sunan littafin asrul maktum fi mukhatabati shamsi wal qamari wan nujum to wannan malamai sun yi maganganu akai anya a ce malami kamar Fakhruddin Razi ya rubuta littafi wanda maguzanci ne a cikin batace shirka ce wasu malamai suka ce sam ba littafin shi bane wasu kuma suka ce littafin na wani malami ne mai suna Abul Hasan al-Jawali Ali ibn Ahmad al-Maghribi malam mai kashfu zunun an asamir kutubi wal funun Haji Khalifa kenan ya faɗi wannan magana a cikin littafin sa amma dai an samu malaman da suka yi bincike daga baya muhakkikun suka haƙaƙe cewa lalle littafin nan narazi ne har ma an buga shi a ƙasar Mumbai ta ƙasar India da dadewa kamar yadda Brockley Mann ya faɗa haka a cikin littafin shi Literary History of the Arabs sannan akwai wasu malamai da suka yi rubuce-rubuce a ƙasar Misra sun faɗa haka kuma an samu nusakh khatiyya da suke nuni zuwa ga cewa littafin nan shi sai dai abinda aka samu musamman a cikin muqaddimar littafin yana nuni zuwa ga wani uzuri da malamai suka bashi cewa ya rubuta littafin ne dan ya tattara abinda waɗannan mushrikai da maguzawa da bokaye suke faɗa ba wai dan yayi imani da shi ba dan buƙatar da sarki ya nema daga gare shi cewa ka rubuta mini littafi wanda zai yi bayani akan abinda bokaye suke faɗi ga abinda yake faɗa a cikin muqaddima shi Razi din yake cewa alhamdulillahi alladhi ahata bi kulli shay'in ilmuhu wa tafana fi kulli hikmatin fi kulli shay'in hikamuhu wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmati wa shafi'il ummati muhammadin walid tahirina amma ba'du fa hadha kitabun yajma'u fihi ma wasala ilayna min ilmi talammisati wassihriyati wal azaib kaza abin da yake bayan godiya da salati da sallama yace wannan littafi ne da na tattara a cikin sa abinda ya iso gare mu na ilimin wato talammisat irin wannan abin nan da ake puzzles wasu hatimi ko wasu wato siddabar da bokaye suke wassihriyat da bokanci wal azaimi da yadda ake hada layu wa da'awatul kawakibi da yadda ake kiran taurari ay musu bauta fil maqsudi ma sai ce ma attabari an kulli ma yukhalifu din to kaji magana da ya fada ina fadan wannan tare da cewa kuma ina yin baran-baran da duk wani abu da ya saba wa addini wa salimul yaqin da duk abin da ya saba wa yaqinin musulunci to wannan shine abin da ya fada wanda malamai wasu suka bashi uzuri wannan microfilm ne na littafin daga tukullumar bayane ta wata maktaba da suke da shi da asalin rubutun hannu ne wannan microfilm ne mai printing din shi daga internet na rubutun ina fata mun gane wannan za ka ganshi rubutun hannu gashi to sai wasu malamai suka bashi uzuri akan cewa to wannan abin da yayi nuni zuwa ga bai amanna da abin ba ya rage kuma mas'ala akan batu akan to sihiri ya halasta a koye da shi haka a yada shi wannan kuma wata kadiya ce mai zaman kanta zamu zo a gaba insha Allah a wani bugire ne magana akan ta to dan haka ya tabbata littafin bayani akan asrul maktum fi mukhatabati shams wal qamari wan nujum na al-imam Fakhruddin Razi amma kamar yadda Zahabi yake fada a cikin siru a'lamin nubala ga abin da Zahabi ya fada da yazo tarjuma sa a cikin siru a'lamin nubala yake cewa Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husayn al-Qurashi malam Fakhruddin Muhammad dan Umar dan Husaini al-Qurashi al-allamatul kabir dhul fununi babban malamin nan masanin fannoni wa Fakhruddin Muhammad ibn Umar ibn al-Husayn al-Qurashi al-Bakri at-Tabarastani mutumin Tabarastan al-Usuli masanin usulil fiqh al-Mufassir malamin tafsiri kabirul azkiya na gaba a cikin mutane masu basira wal hukama kuma na gaba a cikin masu hikima wal musannifina kuma jagora a cikin marubuta wulida sanata 44 wa 500 Zahabi yace an haife shi shekara ta 544 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam washtagala ala abihi kuma ya koyi ilimi a gun babansa shine al-imam Diyauddin Khatib ar-Rai baban shi limami ne a kasar Rai cikin kasar Iran kenan a yanzu wantasharat tawalifuhu fil bilad sharqan wa gharban littafansa sun yadu a duniya gabas da yamma Zahabi yace wa kana yatawaqqadu zaka'an ya kasance yana tumbatso da basira wa kad suktu tarjamatahu ala alwajh fi tarikh alislam Zahabi yace na kwararo tarjuma sa yadda ya kamata a cikin tarikhul islamina wa kad barat minhu fi tawalifihi balaya yace an samu bala'o'i sun bayyana a littafin shi wa azaimu da manyan alkaba'i wa sihirun da bokanci wan hirafatun anis sunna da karkacewa daga tafarkin sunna wallahu ya'fu anhu Allah ya gafarta mishi fa innahu tuwfiya ala tariqatin hamida ya rasu akan tafarki mai kyau wallahu yatawalla sarair Allah shi ya san sirrin mutane iya katar zama kenan a cikin shiru alamin nubala to wannan tarjuma ita ce sunki ya dinga Allah ya sa akan ta cewa an cuci malam Fakhruddin Razi ya zai a mai tarjuma layi hudu malami kamar shi amma kaga Zahabi ya ambata yace na kawo tarihinsa a cikin tarikhul islam alal wajhi kamar yadda ya kamata to barka ji shi daga tarikhul islam din ashahid anan shine cewa ya tuba karshen rayuwarsa ya mutu akan tafarki na gari dan haka ba za a ci gaba da danganta waccan barnar gare shi da sunan mabarnaci ba sai dai da sunan tarihi ya riga ya wanzu akan haka ina fata mun fahimci wannan to ga littafin tarikhul islam na al-imam az-zahabi wannan daga cikin wafayat daga shekara ta 601 zuwa 610 gashi tarikhul islam wa wafayatul mashahir wal a'la wannan littafin shine asalin Zahabi jama'a littafin shi da ya fara yi kenan na tarihi wanda ya rubuta kusan komai da yake bukata ya rubuta a cikin tarihin duniyar musulunci wajen mujalladi 60 ne ake buga shi daga ganshi nan to shine yazo ya dinga tacewa daga cikin shi ya tace siru alamin nubala ya tace tazkiyatul huffazi ya tace mizanul i'tidali ya tace tabaqatul qurra yayi ta tace littafai kala daban-daban a ciki dan haka zaka ji yana ihala kamar yadda yana yana cewa a duba tarihi na wani lokaci kuma a cikin siyar din suka ji ya ce kaza na fade shi a cikin tarihi na amma yanzu ban yadda da shi ba ma yayi updating kenan kamar magana akan shekarun sahabi wannan da aka ce ya shekara 250 a duniya din nan Salman al-Farisi yace da na fada a cikin tarihi na cewa haka ne yace walakinnal ana la usahihu amma yanzu ban ma yadda ba duk wannan yana nuni zuwa ga cewa tarikhul islam shine farko kenan ina fata mun gane daga cike dinga warewa yana ƙara wasu bayanai to ga tarjumar shi wannan malami a cikin labarin dan yana yin shekara shekara ne labarin shekarar da ya rasu wafayat na wannan shekara anan zai kawo ta anan zai kawo labarin sa a shekarar da ya rasu gashi a cikin shafi na 211 sai dai mishi tarjuma wajen shafi daga 211 har zuwa shafi 223 kaga ai ya kyauta anan ko amma da haka subki bai gani ba Allah ya gafarta mai shi ma Zahabi yace lambar tarjuma ta 311 Muhammad ibn Umar ibn al-Husayn ibn al-Hasan ibn Ali al-Imam al-Allamatu Fakhruddin Abu Abdullah al-Qurashi al-Bakri at-Taymi at-Tabarstani at-Tabarstani al-Asl yace asalin shi mutumin garin Tabarstani ar-Razi ibn Khatib ar-Rayy dan gidan Imam ar-Rayy ash-Shafi'i mai bin Shafi'iyya al-Mufassir al-Mutakallim malamin tafsiri kuma malamin ilmul kalam sahibu at-Tasanif mai rubuce rubuce wulida sanata 44 da 500 an haife shi shekara ta 444 malam yace ishtagala ala walidihi al-Imam Ziyauddin al-Imam Ziyauddin Umar wa kana min talamizati muhi sunna abi Muhammad al-Baghawi ya koyi karatu a gun babansa wanda baban shi dalibin al-Imam al-Baghawi ne al-Husayn dan Mas'ud rahimahullah qala al-Muwaffiq Ahmad ibn Abi Usayba fi tarihi ibn Abi Usayba mai littafin Uyunul Anba fi tabaqatil atibba tarihin likitoci yace intasharat fil afaqi musannafatu Fakhruddin wa talamizatu litafan Fakhruddin ar-Razi da daliban shi sun yada a duniya wa kana idara kiba ya kasance in ya hau abun hawansa yana da convoy na abun hawa da wakai da motar doki ko keken doki da ake cewa to idan ya tafi akan ta cikin gari masha haulahu nahau 300 tilmidin fuqaha wanda suke bin shi zaka samu dalibi kamar 300 waɗanda malamai ne su ma ba wai dalibai ne kawai masu koyanta da baki ba wa ghairuhum da wasunsu wa kana khwarizm sha yati ilai sarki khwarizm sha yana zuwa har gidan malamin nan wa kana shadidal hirs jiddan fil ulum ash-shar'iyyati wal hikam wal hikamiyya yana da naciya akan ilmomin addini da ilmomin falsafa hada dhihni mai kaifin basira kathiral bara'ati mai yawan kwarewa qawiyan nazari fi sana'ati at-tibb yana da zurfin ilimi a cikin likitanci arifan bil adab kuma ya san adab lahu shi'run bil farisi wal arabi yana waka da persian da kuma arabic wa kana ablal badni mutun ne gaggausa raba al qama wanda yake da gabobi masu karfi kabiran kabiran lihiya yana da gemu cikakke fi sautihi fakhama da kuma katuwar murya kanu yaqsidunahu min al biladi al ikhtilafi matalibi mutane suna zuwa wurin shi daga garuruwa masu neman abubuwa daban-daban fil ulumi a cikin ilmomi wa tafannunihim da kuma duffanin da suke bi fa kana kullum minhum yajidu indahu nihayata al qaswa fima yarumunahu minhu sai zama kowannen su yana samu an nihayata al qaswa idan kai kana bin tafarkin mu'tazila ne ko kullabiya ko asha'ira ko bokancin abinda ma bai yadda da shi ba idan ka zo zai maka bayanin shi fiye da yadda malaman ku suke bayani akai aka ce yakan zauna in yana so ya raddin wata mas'ala to sai ya kawo dalilan masu wannan fatawa yadda sai an ji an gamsu gaba daya har kai da da baka bin fatawar zaka ji eh to wannan faride ce sannan kuma sai bi yana rushe ta daya bayan daya shi sa a lokacin galibin yan bid'a suna ce ma dalibansu kada ku dinga sauraron shi dan yafi mu sanin abin da muke akai sun mishi wannan itirafin in yaje gari aka ce ya wa'azi sai ce to ku zaba a wani fanni kuke so mu ku wa'azi sai ku gaba da fannin da kuke so sai ce ku zaba a fannin a wani bangare
ku zaba yace to a wani topic sai kun fada asalin matsalar da kuke so yi muku wazi akan ta sannan zai fede ta ya wuni yana bayani Allah ya mishi baiwa ta ban mamaki ina fata mun fahimci wannan yace zahabi yace qultu ya ani bil hikma al falsafa can da yace Allah ya bashi kwarewa a hikima yace yana nufin falsafa ne wa qala al qadi shamsuddin ibn khalli kana fihi faridu asrihi wa nasiju wahdihi wa shuhratuhu tughni an istiqsa'i fada'ilihi wa laqabuhu fakhruddin inji ibnu khillikan yace wannan malami tilo ne a zamanin sa babu irin shi shaharsa ta fi karfin a tsaya ana bayanin falalarsa ana mishi laqabi da fakhruddin sai ya ci gaba da cewa inji ibnu khillikan wa tasanifuhu fi ilmi al-kalami wal ma'qulat wa sa'iratun fil afaqi tafsiransa abinda littafansa na ilmul kalam da sauran abubuwan da ke da alaka da ma'qulat sun yawo a duniya walahu tafsirun yana da tafsiri shine mafatihul ghaib ana buga shi a cikin mujalladi 32 kabirun babban tafsiri ne lam yutimmahu bai gama shi ba duk da ya kai karshen suratul fatiha amma an kalli tafsirin yadda yake bayane a can farko to karshe karshen nan ya takaita kwarai da gaske yace wa min tasanifihi fi ilmi al-kalami al-matalib al-aliya wa kitab nihayat al-uquli wa kitab al-arba'ina wa kitab al-muhassal wa kitab al-bayan wal-burhan fi radd ala ahli az-zighi wat-tughyan wa kitab al-mabahith al-imadiyya fil matalib al-ma'adiyya wannan da muka ji an fara da zugo wa kitab al-mahsul fi usul al-fiqh wa kitab uyun al-masail wa kitab ta'sis at-taqdis fi ta'wil as-sifat duk wannan littafan shi ne ta'sis at-taqdis shine wanda ibn tamiya ya mishi raddi a cikin littafin shi na naqdu ta'sis ko wa kitab irshad an-nizar nizar ila lataif al-asra wa kitab ajubat al-masail al-bukhariyya wanda yake a garin su imam al-bukhari kenan wa kitab tahsil al-haq wa kitab az-zubda wa kitab al-ma'alim fi usul ad-din wa kitab al-mulakhas fi al-falsafa shine wannan ma da aka ambata wa kitab sharh al-irsharat wa kitab uyun al-hikma wa kitab sirr al-maktum fi mukhatabat an-nujum ko ta kaji littafin kaji ibn khillikan ma ya tabbata da shi wanda an ce su zahabi da su ibn taymiya suna jin haushin shi saboda su salafiya ne shi ash'ari ne to wannan ma irin shi ne dan akwai malaman ash'ira da dama da suke wannan Allah ya san da tsinuwa cewa an mishi sharri ne ba littafin shi bane to kaji ibn khillikan gashi shi ma yace wa kitab sirr al-maktum fi mukhatabat an-nujum wa sharaha asma'allahi al-husna yayi sharhin asma'allahi al-husna akwai shi anan makarantar nuskha guda wa yuqalu an ce ma innahu sharaha al-mufaddala liz-zamakhshari yayi sharhi litafin al-mufaddal na zamakhshari wa sharaha al-wajiza lil-ghazali shi ma ya mushi sharhi wa sharaha saqata az-zand li abi al-ala shi ma litafi ne wannan na kafirci litafin saqata az-zand na abu al-ala al-ma'ari wani zindiki ne shi ma injima da mai ولهو مختصر في الاعجاز ومؤاخذات جيده على النحات akwai littafin shi da yake takaitacce akan ijazul qur'an da kuma gyare-gyare da yema malaman nahwu akan wasu ka'idoji da suka kawo walahu tariqatun fil khilafi yace wannan malami yana da wani salo da yake bi wajen tattauna sabani sanannan salo wasannafa fi tibbi yayi littafi ma akan likitanci sunan littafin sharhul kulliyat lil qanun kitabul qanun na ibn sina akan ka'idojin likitanci shine yayi masharhi wasannafa fi ilmi al-firasa haka nan ma yayi littafi akan hasashe da hangen nesa walahu musannafun fi manaqib ash-shafi haka nan yayi shafi littafi na tarihin sa wa kullu tasanifihi mumti'a littafin shi gaba ɗayan su masu da'i ne wa ruzika fiha sa'adatun 'azima Allah ya bashi gamdakatar mai girma a littafin shi wan tasharat fil afaq littafin sun yada a duniya wa aqbala an-nasu ala al-ishtighal biha malamai suka fuskanci littafin wa rafadu kutub al-mutaqaddimin akai watsi da littafin sauran mutane wanda suka gabace shi walahu fil wa'zi bil lisanaini martabatun 'aliya Allah ya bashi kwarewa wajen wa'azi da harshe biyu larabci da farisanci mutumin kasar Iran ne wa kana yalhaquhu al-wajdu hal wa'zi in yana wa'azi ma yakan shiga cikin imuwa hayye ta kuka wani lokaci aka ce hayya kasa wa'azi wa yahduru majlisahu al-arbabul maqalati wal madhahib wa yas'aluna malaman fannoni daban-daban sukan zo su zauna a majalisin sa su masa tambaya waraja'a bi sababi khalqun kaseerun min al-karramiyya wa ghayruhum ila madhhab ahli sunnah an samu ƴan karramiya ƴan bid'a din nan da wasu su da dama a sanadiyar wa'azin shi sun tuba wa kana yulqabu bihara sheikh al-islam ahara garin hara ana ci mu sheikh al-islam mallan ya ci gaba da cewa ishtagala ala walidihi ila ammata thumma qasara al-kamal as-samani as-samnani washtagala alayhi mudda bayan mutu ubansa ya kuma gun wannan malami ya koyi karatu a wurin sa sai can gaba ya ce wayuqalu innahu kana yahfazu kitab ash-shamil fi ilmi al-kalami li imam al-haramain an ce ya hada littafin ash-shamil na ibn al-juwayni wanda yayi shi akan ilmi al-kalam thumma qasada khwarizm wa qattama harf al-ulum fi al-ilmi sannan ya tafi kasar khwarizm bayan ya kware a ilimi fajara bainahu wa bain ahliha kalamun fima yarji'u ila al-madhhab wal aqida sai aka samu tattaunawa tsakankanin shi da tsakankanin mutanen garin malaman garin akan aqida da mazhabi fa ukhrija min al-balad aka kore shi daga garin bayan ya kure su gaba daya aka ce a kore shi fa kasa da ma wara an-nahari sai ya tsallaka kogi fajara lahu aidan ma jara bi khwarizm can ma ya gamu da irin wannan jarabawa fa'ada ila ar-rayy sai dawo garin su baban shi ar-rayy wa kana biha tabibun hadiqun yana da wani aboki likita kwararre lahu sarwatun wa ni'ma likitan ya samu dukiya da jin dadin rayuwa walahu bintani yana da ƴaƴa mata guda biyu wali fakhruddin ibnani shi kuma fakhruddin razi na da ƴaƴa maza biyu famarika tabibu da likitan ya rashin lafiya fazawwaja bintaihi bi bintayil fakhr sai aura ma ƴaƴan shi mata aure da ƴaƴan fakhruddin razi maza wannan ya auri wance wannan ma ya auri wance wa matat tabibu sai likitan ya rasu fatawla al-fakhru ala jami'i amwalihi sai wannan siriki da uban da sirikai da baban su ko sai suka mallake dukiyar nan gaba daya wa min thumma kanat lahu an-ni'ma anan ya samu arzikin shi walamma wasala ila sultan shahabuddin al-ghori balaga fi ikramihi wal in'ami alayhi sai kuma ya gamu da wannan sarki shi ma ya kai matuƙa wajen bashi dukiya wa hasarat lahu minhu amwalun azima nan ya samu ƙarin arziki wa ada ila khurasan ya dawo garin khurasana wa tasalabi sultan khwarizm sha muhammad takshin takish wa hadhiya indahu wa nala asmal maratib ya samu daukaka shine aka ce kristoci sun taba tambaye shi cewa mu ga mutalakawa kai ga kai malami kuma attajiri kuma kun ce aljanna duniya aljanna kafiri a wutan mumini to amma gashi yanzu mu ne a cikin wuta kai ne a cikin aljanna shine cewa ba ku gane ma'anar hadisin bane ana muku kwatance ne da lahira cewa duk dadin da kafiri zai ji a duniyan nan amin duk dadin da musulmi zai ji a duniyan nan to an kwatanta da abin da zai ji a lahira kamar yana wuta ne a yanzu kai kuma duk wahalar da zaka sha a duniyan nan idan an kwatanta da lahira ka to kana aljanna ne yanzu dan haka wannan wahalar da kuke gani dadi ne in an kwatanta ku da lahira wa huwa awwalu man ikhtara'a hadha at-tartiba fi kutubihi shine farkon wanda ya fara kirkiro tsarin littafai a ce ga fasali ga far'i ga fasali ga kaza wa ata fiha bima lam yusbaq ilayhi yayi abinda ba a saba ji ba kafin zamanin shi wa kana yukthiru al-buka'a hal al-wa'd yana yawan kuka a wa'azi wa kana lamma asra yayin da ya samu azziki lazama al-asfara wat-tijara ya dinga tafiye tafiye na kasuwanci wa amala shihabuddin al-ghuwari fi jumlatin min al-mali wa mada ilayhi listifa'i haqqihi fa balaga fi ikramihi wa nala minhu malan ta'ilan wannan duka maimaitawa ne sai zahabi yace ila an qala ibn khallikana wa manaqibuhu akthara min an tu'adda wa fada'iluhu la tuhsa wa la tuhadd duk wannan dama magana ibn khallikana ne sai zahabi yake cewa ibn khallikana yace rubu maganganu akan falalarsa ba za su kirgu ba washtagala bi ulumi al-usuli ala walidihi wa abuhu ishtagala ala abi al-qasim al-ansari sahibi imam al-haramaini wa ismu sulaiman ibn nasir sai yace wa qala abu al-muzaffar sibt ibn al-jawzi malan sibt ibn al-jawzi mai mir'atu zamani kenan yace wa abu shama da shi da abu shama a cikin zailu rawdataini yace itanal fakhru ar-razi bi kutub ibn sina wa sharahaha ya kula da tafan ibn sina ya musu sharhi wa kana ya'idhu wa yanalu min al-karamiyya yana wa'azi yana zagin karamiyawa yana cin diddigen su wa yanaluna minhu sabban wa takfiran su ma suna zagin shi suna ma kafirta shi wakila amma ce innahum wada'u alaihi man saqahu summa famata
sune ma suka sa wani yaje zuba mishi guba abinci ya ci ya mutu wa kanu yarmunahu bil kaba'ir suna zage shi da manyan zinubai suna cewa yana yin kaza yana yin kaza wala kalama fi fadlihi zabi yace babu magana akan falalarsa wa inna mashana'at qa'imatan alayhi bi ashiya ce abinda za a faɗa na gaskiya shine akwai abubuwan kyama da yawa a cikin harkar shi yanzu zabi ne ke magana minha daga ciki annahu qala yana cewa muhammadun tazi wa qala muhammadun razi inda yace annabi yace sai yace qala muhammadun tazi annabi balarabe muhammad balarabe yace kaga wannan kalma ce ba ta girmamawa ba wa qala muhammadun razi in zai fada shi kanshi kenan ya'ani annabi sallallahu alaihi wasallama wa nafsuhu yana gwara magana shi da ta manzo Allah sai yace muhammadun tazi yace amma muhammad razi yace kaza wannan magana ce ba ta ladabi ba wa minha daga cikin abubuwan kyama a gare shi inji zahabi annahu kana yuqarriru masail al-khusumi wa shubahahum bi atammi ibara in yabo zai magana akan abokan rikicin shi ɗan bid'a zai kawo maganganun su sai ya ciko bayanai fa idza jaa bil ajwiba qani bil ishara idan yabo ya gama kawo duka maganganun su sai kuma ya bada amsa wanda za ta gamsar da ishara zuwa gare ta wajen bayyana wannan barna sai zama ya ƙara mata tagomashi wani iyanan zai tsaya wallahu qasada al-ijaz wani lokaci kuma sai ya takaita wajen bada amsa sai zama kamar bai amsa bayanan da ya kamata ya amsa ba ban ya koro su gaba daya walakin aina al-haqiqa min al-majaz wa qad khalafa al-falasifa alladhina akhadha anhum fi hadha al-fanna kuma ya saba wa falasifa a wasu rari wa qala al-imam abu shama laqad ra'aytu jama'atan min ashabihi qadimu alayna dimashqa wa kulluhum kana yu'azzimuhu ta'ziman kabira abu shama yace naga wasu daga cikin daliban sa da suka zo suka same mu a kasar dimashqa suna girmama shi sosai wala yambagi an yusma'a fi man sabatat fadilatuhu kalamun yustashna abu shama yace kuma bai dace mutumin da aka san yana da falala a tsaya ana sauraron wasu suna zage shi ba dan haka ba sai an saurari masu zage shi ba ya ci gaba da cewa wa balagani annahu khallafa min adh-dhahabi 80000 dinarin siwa ad-dawab wal-iqar an ce da ya mutu ya bar dinari abin nan wato awo 80,000 banda ababan hawa da wakai da sauransu wal-iqar banda kuma gidaje da filaye da rumfunan kasuwa sune landed properties ya bar dukiya mai yawa wa khallafa waladaini kana al-akbaru minhumā qad tajannada ya bai yara guda biyu wanda ɗayan su ya shiga soja a zamanin shi ya zama soja na gwamnati qultu zabi yake cewa wa min talami dhatihi musanniful hasil tajuddin muhammad ibn al-husayn al-armawi wannan ya daga cikin daliban sa wanda ya mutu kafin rikicin bagdad a shekarar da aka yi rikicin karisatu bagdad ذهب يتي وتفسيره الكبير في 12 مجلد كبار تفسير الناشي ببان تفسيري نيه مجلد جيبقوما شابيو ما سيجرما سماه فتوح الغيب أو مفاتيح الغيب وفسر الفاتحة في مجلد مستقل فاتحة كوي مجلد يتي قدا كوين زنكار وكلتافن هكي يكي فاتحة وجن شابي تريد همسنش شرهم فاتحة يتكدي يا إشيكا أزم يقدا كان شرهم تا abubuwa ne ya dinga kawowa yana ta kwashe-kwashe da sirrori wasan na fashar al-wajiz lil-ghazzali yayi sharhin al-wajiz na al-imam al-ghazzali wa kitab wa lahu kitab al-matalib al-aliya thalath mujalladat walam yutimma wa huwa min akhir tasarifi na daga cikin tafan shi na karshe-karshe wa lahu kitab uyun al-hikma falsafa wa kitabun fi ar-ramli akwai littafi akan bugun kasa wa kitabun fil handasa da littafi akan handasa ba engineering ba kuma handasa irin ta masu bugun kasa wal ikhtiyaratul ala'iyya ga sunan da ya ta kawo littafi kala daban-daban har wanda ya magana akan dibbu kaman at-tibul kabir akwai at-tashrih wanda anatomy ne akwai littafi akan abin nan al-milal wan nihal da makamantansu sannan sai zahabi ya ci gaba da cewa wal fakhruddin amwalun azimatun wa mamaliku turk wa hashamun wa tajammulun za'id wannan malami yana da dukiya mai yawa da bayi turkawa wa hashamun da yan fada masu bin shi duk inda zai je combo din shi watajammalun za'id da kuma gayu wanda ya wuce misali kun gani gayu irin na malamai irin ne da daga malami shiga daya ta farabin miliyan to irin wannan gayin yake ishara wa min shi'ri daga cikin waƙarsa fadin sa ni hayatu ikdamil uqul iqalu wa aktharu sa'id alamin dalal wa arwahuna fi wahshatin min jismina wa hasilu dunyana adan wa wabal wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu wa kam qad ra'ayna min jibalin wa dawlatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu wa kam min jibalin qad adat shurufatuha rijalun fazalu wal jibalu jibal wannan daga cikin karshen waƙoƙin sa ne da yayi lokacin da yana dama abinda ya cinye rayuwarsa akai duk wannan ilimin da kaje wannan ƙwarewa daga baya tunda bai san asalin ilimin addini wanda Allah ya aika ba sai da ya dinga nadama haka zaka ga yanzu da dama daga cikin wanda ake cewa masana experts professors consultants sun cinye rayuwarsu a karatun wani abu can daban sun san shi sani na duniya ta ji labarinsu amma zaka ga suna takaici suna nadama cewa ba su iya kota da bakin alkurani ba wani bai iya koda juzu'u amma ba wani bai iya koda tsayuwar sallah ba wani koda addu'o'i da ake yi na wajibai addu'a alula addu'an kwanciya bacci addu'a tarawa da iyali addu'an haihuwa duk waɗannan bai iya su ba in an tsaya sallar jana'iza bai san me ake cewa ba sai kaga suna nadamar rayuwarsu da irin wannan abu suna takaicin yadda suka cinye rayuwarsu wani yazo zai yi magana yace annabi sai yace subhanahu wata'ala in yace Allah sai yace salawatullahi wa salamu alayhi ma'ana bugi bagiro ne kawai gaba ɗaya a harkar addini da ba to wannan ba karamin asara bace irin waɗannan malaman kenan wallahi irin su ne ilimi kam na duniya sun san shi kuma har suna iya kutsawa su yi magana a cikin ilimin addini tunda suna da falsafa suna da ƙwarewa sun san ka'idoji da za su iya rikita kananan ustazai kai da ka san aya ka faɗe ta sai su rikita maka ita sai dai imanin kai ya kwace ka shine yake irin wannan magana yana cewa nihayatu ikdamil uquli iqalu karshen gabatar da hankali akan nafsi shine a saka a cikin mari iqal wa ghayatu sa'il alamin dalal karshen kokarin mutane wajen su ce za su gano Allah da ka to shine halaka da bata za su bi hanya ne wadda take ba mai daidaiciya ba wa arwahuna yace rayukan mu fi wahshatin min jismina sun zama ba sa gane juna da su da jikin muna cikin dimuwa da tashin hankali wa hasilu dunyana adan wa wabalu abinda muka tara a duniya kaji an ce ya tara dukiya ya tara bayi ya tara kasuwanci sarakuna suna zuwa wurin shi su gaishe shi kaga shine mahsulat din da ya tara na duniya ko yace duk wannan azan wallahi wahala ce kawai wa wabalu da shan wuya wabal dan karam shan kudade kai kana kallon su sun kai kimma ana jin labarin su a duniya su wani ai sun more suna cikin jin dadi da dukiya da sarauta su kuma suna fatan ina ma su samu irin wannan abin da kake cikin addini haka rayuwa take har yanzu wanda kake ganin shi wani babba idan ka ji irin kuncin da yake ciki na rayuwa idan ka ji irin bala'in da zuciyar shi take fama da ita sai ka kai ka ji dadi ma wani bai ma iya bacci saboda bala'i wani kuma saboda irin tsafa-tsafan da aka hada kafin ya samu wannan mukamin yanzu tsafin yana backfiring aljanu suna firgita shi baya iya jin dadin wannan shugabancin da kake gani yana da shi kana ganin wani babban masani da ake firar da shi wani injiniya wani farfesa wani kwararren lauya wani masanin harkokin tattalin arziki kana jin yana ta kocin sunayen arna da maganganun su sai ka tara rayuwar shi gaba ɗaya a cikin kunci take ko Allah ya hada shi da wata cuta ko wata jarabawa ko Allah ya hada shi da wasu iyalai marasa kirki sun hana shi jin dadi ko ya zama yana wani shaye-shaye anan kudin shi suke tafiya ko wani kwararren dan caca ne yana da dai wani sirri na wata barna da ba yadda ya iya da ita walam nastafid min bahthina yace ba mu ci moriyar komai ba a binciken da muka yi tayi tula umrina tsawon rayuwar mu cinye rayuwa a laboratory ana bincike ko a field ana ta bincike ana ta zakulo abubuwa daban-daban ana ta publishing siwa an jama'ana fihi kila wa qalu amma duka an ce sun ce an ce ka ce an ce ka ce babu Allah yace babu annabi yace yace wa kam qadar aina min jibalin wa dawlati guda nawa ne muka ga manyan duwatsu da gwamnatoci ma'ana manyan mazaje yake nufi wanda aka ji labarin su da manyan sarakuna fa badu jami'an gaba ɗaya sun bace an daina ganin su musri'ina wa zalu cikin sauri kuma sun kau duk wani mai karfi na wani sarauta ko mulki ko iyawa ko dukiya ko ilimi ko me da ake ganin ya gagaru kowa ko bai gagara Allah ba Allah ya kau da wanda suka fi shi Allah ma ya bada labari cewa wanda akwai wanda suka fi su amaruha aksara mimma amaruha wanda suka gyara duniya fiye da yadda ku gyara duniya awalam yaro anna Allah kad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wanda suka fi ku karfi suka fi ku tara dukiya ya ku sahamana da sifir auna ma tukunan da suke wannan takama Allah ya halakar da wanda suka fi su ina adawa ina samudu ina waye balantana wanda aka bashi mulkin shekara hudu wanda tiran da ya hau alsafa take ko wanda aka bashi wani appointment na political appointment ko wanda yake wata yar sarauta ta gargajiya ko wanda aka bashi shugabancin wani kamfani ko wani farasakal duk wannan ina za su kai wanda yanzu za a neme su a rasa ko kuma suna duniyar ma ba a jin labarin su yace wa kam min jibalin qad alat shurufatuha rijalun fazalu wal jibalu jibalu so da dama ana samun duwatsu wanda suke sun daukaka ana samun mazaje kuma wanda suke su ma su daukaka amma za su kauce su mazajan sai dai duwatsun suna ne da suke su sai ranar alkiyama haka zahabi ya ci gaba da bada labarin wannan malami ya kawo maganganun shi wanda yake nuna nadama sa a ƙarshen rayuwarsa da tubansa da cewa ya dawo daga waɗancan abubuwa gashi daga cikin irin maganganun da yake cewa wa min kalami fakhr din qala ra'aytu al-aslaha wal aswaba tariqatal qur'an na wayi gari na ga cewa abin da yafi kyau yafi girma yafi dacewa shine hanyar qur'ani wa huwa tarkur rabbi shine ka kyala Allah akan abin da ya fada karka shiga summa tarkul ta'ammuki ka daina kutsawa summa al-mubalaga fi ta'zim ka kai matuƙa wajen girmama Allah min ghairi khawdin fi tafasil ba tare da kutsawa cikin dalla-dallan bayane ba faqra fi tanzihi qawluhu kana so ka tsakake Allah karanta fadin Allah wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku kuma talakawa ne wa qawluhu da fadin sa laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah wa qawluhu da fadin sa qul huwallahu ahad Allah ɗaya ne wa qra fil isbati kana so ka tabbatar da sifofin Allah ka karanta ar-rahmanu 'alal arshi stawa ka tsaya iyanan yakhafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron Allah da yake saman su ka tsaya iyanan ilayhi yas'alul kalimu tayyib zance mai dadi yana hawa ne zuwa ga Allah sai ka karanta nan kakai wani sharhi wa qra fi annal kullu min Allahi qawluhu ka karanta cewa kuma komai daga Allah ne qul kullun min indillah haka yadda ka waɗannan ayoyi wannan bayan ya tuba kenan daga ƙarshe ya gane duk wancan rudani ne da hayaniya babu sharhi yadda aka fada a tsaya iyanan wa qala al imam abu amr ibn salahi haddathani al qutb al tugani marratayn annahu sami'a al fakhr radi yaqulu laitani lam ashtagil bil kalami wa baka ci an ba malam abu amr ibn salahi labari har so biyu cewa wannan malami ar-razi karshen rayuwarsa yakan furta yace kai cona ina ma ban shagaltu da wannan ilmul kalami ba sai ya fashe da kuka wannan malamin ana cewa fa darajar basirarsa ana gwada shi ne da Ibn Taymiya a wajen kwarin kwakwalwa jama'a to muqaddara inda Allah ya taimaka ya zama malamin sunna da haka za a samu irin waɗannan littafan irin na Ibn Taymiya tare da shi da Ibn Taymiya ma haka yake zonar da mutane ya gaya musu mazhabinsu fiye da abin da suka sani akai sannan ya warware da Ibn Taymiya ake kwatanta shi wajen basira amma sai aka samu matsala sai ya kauce hanya sai da karke wannan tuba za ta amfane shi amma barnar da ya da a cikin littafin shi tana nan har yanzu tana cutar da mutane to kuma shi yasa yake da muhimmanci zama al'umma suna da ba da muhimmanci wajen kula da human resources management na human resources in ba haka ba kamar yadda ake a kasar da ake barna asarar kwakwalen mutane da yawa sai kaga wani wanda daga jin yanda yake magana ka san wannan inda ya samu tarbiyya mai kyau da hala wani kwararren alaramma ne ko likita ko injiniya ko malamin hadisi ko malamin nahwu ko malamin mathematics amma sai ga shi a cikin yan wuyu
ko a kama shi a cikin ƴan sara suka ko gan shi yana yawo kawai yana tambaye bai da abin yi saboda ba a kula da shi ba tunda dan talaka ne ba dan kowa bane ko kuma maraya ne ba ruwan gwamnati ba ruwan al'umma an bar shi halalaci duk irin wannan shine asarar da muke samu a cikin al'umma jama'a Allah ya tsare mu to gashi nan dai ibn az-zahabi ya kawo wasiya da wannan malami ya karshen rayuwarsa sannan ya bada labarin karshen rayuwarsa cewa ya rusu ne a ranar sallah yawm idil fitr ya rusu a ranar sallah babba ya rusu Allah ya gafarta mishi ya rusu ne a cikin shekara ta 595 ya rusu Allah ya gafarta mishi sorry okay ba wannan shekara ce ya rusu ba ina ne magana shekara ta gudu mun ban ganta ba kuma ana na'am to za mu ambata insha Allah ban ganta ba inda aka rubuta kuma ta gudu daga cikin zakirata wallahu ala Fakhruddin Razi kenan wannan a takeice kwarai da gaske Allah ubangiji ya gafarta masa kar mu wuce bari mu duba shekarar rasuwar tashi 666 ko yes 666 yes shekarar da ya rasu kenan 666 Allah ya gafarta mishi to jama'a kun ji wannan game da Fakhruddin Razi wannan babban malami daga cikin malaman musulunci wanda ya samu kanshi a cikin wannan matsala wadda ta haifu sakamakon ilmul kalami Allah ya tsare mu to sai wannan malamin sai aka ambaci mu koma cikin littafin da yake cewa kuma sannafa as-suhu rawardi suhu rawardi haka ake karantawa sinun da damma sai ha'un da dauri as-suhu rawardi wanda mutumin kasar Iran ne shi ma sunan garin su har yanzu suhura ward ana rubuta shi da harafin latin s o h r e v a r d suhura ward haka suke karanta shi suhura ward gari ne a kasar Iran har yanzu to mutumin garin ne wanda ake ce mishi al-halabi al-maqtul wanda aka kashe ana ce mishi al-maqtul ne dan ya tabbata kashe shi akai akan zindikanci zamu zo mu ji a tarihin sa kuma dan a bambance shi da wasu mutane shahararru guda biyu wanda su ma ana ce musu as-suhura wardi akwai shihabuddin as-suhura wardi mai littafin awariful ma'arif fi tasawuf wanda shi kuma ya rasu da shekara 632 akwai kuma abun najib as-suhura wardi wanda shi kuma ya rasu da shekara 563 shi wannan al-maqtul din shi ne littafi mai suna al-alwah al-imadiyya wanda yake magana akan al-mabda wal ma'ad kamar yadda Haji Khalifa ya ambata a cikin littafin kashfuz zunun an asamil kutubi wal funun ya rubuta shi ne ga wani sarki mai suna Imaduddin Qurra Arsalan ibn Dawud wanda sarki ne daga cikin sarakuna na daula ta Khwarizm a wancan lokacin to bayan da ya kawo mana wannan mukaddima ta wannan malamin da ya faɗa bari mu ji shi kuma tarihin sa ku ji irin abin da za ku sha mamaki ya ku bayan Allah game da wannan malami mai suna as-suhura wardi gashi al-imamu az-zahabi yayi tarjuma sa inda yake cewa as-suhura wardi shihabuddin yahya ibnu habashin ibnu amir amirak ibnu amirak al-allamatul faylasuf si mawi al-mantiki yace wani malami mai suna Shahabuddin Yahya dan Habash dan Amrik as-suhura wardi al-faylasuf malamin falsafa as-simawi masanin simiyaiya shine ilimin da ke da alaka da sanin yadda ake yi ma aljanu ibada rituals cultism sanin aljani kaza ga irin abin da yake so in za a yi mishi qurba shi yanka yake so aljani kaza yana son hantar jariri ne aljani kaza yana son bakin kaza ne irin wannan ilimin kafircin to wannan malamin kwararre ne akai almantiki masanin mantiki ne kuma zabi yace man kana yatawakkadu zaka na daga cikin wanda suke tumbatsan basira illa annahu qaliluddin zabi yace sai da karancin kula da addini ba malami ne na addini ba وقال ابن ابي اسيبه ابن ابي اسيبه دين كان مي واتو مفك الدين احمد ابن سليد الدين ابن ابي اسيبه مي لتافن عيون الانباء
fi tabaqatil atibba wanda ya rusuda shekara 668 ya fada cikin tafin shi yake cewa ismuhu Umar wa kana awhada fi hikmatil awa'i sunan shi Umar ya kasance babu irin shi a cikin sanin ilmomi mutanen farko bari'an fi usulul fiqh ya san usulul fiqh mufridaz zaka yana da basira mai yawa fasihan yana da fasaha lam yunazir ahadan illa arba alayhi bai taba yin jayayya da wani ba sai ya kure shi iya jayayya da iya musu da ira da ciko wuta cewa duk wanda ya ise ba zan kure shi bai nufin akan gaskiya kake dan wannan yana rudda mutane akwai malamai da dama wanda suke yan bid'a ne amma sun iya jayayya idan ka je wurin su da sunan ka san hadisi ko ka san fiqh ko ka san musalahul hadith za su kure ka ga sunan azariya da kano da sakkwato da kaduna da koina dan sai ai sun ce duk wanda yake da magana yazo ba wanda yazo ko kuma duk wanda yazo sun kure shi ko sai jahilai su dauka wai wannan yana nufin akan gaskiya suke ba haka bane ba haka bane ka ji irin su batattu ne jama'a ko mun gane da kyau qala al-fakhru al-mardini fakhru ad-din al-mardini abu abdullah muhammad ibn abd salam al-mardini mai littafin ma'rifatul tib wanda ya rasu da shekara 594 yace ma azka ala hadha ash-shabi ma azka hadha ash-shabi wa afsahu wannan matashi yana da zaka'a yana da basira da fasaha illa anni akhsha alayhi amma ina tsoratan mishi abin da zai bi baya li kasarati tahawuri wastihari saboda wasa da addini da yake da kuma komai abin izgili ne za ka ga irin su a cikin yan boko tun ana secondary wani tun ana 200 level za ka ga yana da gautsin hali wajen suka addini to irin wannan shine malamai za su ce wannan akwai alama zai bata nan gaba zai ji mutane jangwam qala thumma innahu nazar fuqa halab falam yujawiruhu ahad yayi jayayya da malaman fiqh a kasar halab ba su iya kusa da shi ba a wajen hujja fatalabahu adh-dhahir sai adh-dhahir li amrillah halifan lokacin sai ya neme shi ya dawo da shi kusa wa qad lahu majlisan ya bashi wurin zama inda yake karantawa fa bana fadluhu fallan shi ta bayyana fa qarrabahu wa ikhtassa bi ya jawo shi kusa ya kebanta da shi fashannaqu sai malaman nan suka tada qayyab baya suka ce wannan fataccen zai yada barna ne wa amilu mahadira bi kufri suka rubuta bayanai akan cewa kafiri ne wa ba'asuha ila sultan suka aika da ta zuwa ga as-sultan wannan kenan salahuddin al-ayubi a lokacin shi aka aika da wannan bayanan wa khawafuhu an yufsida i'tiqada waladi kuma suka ce mishi akwai danka da ke yin abokantaka da shi zai kafirta maka shi fakataba ila waladihi bi khatil fadili ya amuruhu bi qatlihi hatiman salahuddin al-ayubi rubuta wasiqa da rubutun hannun al-qadil fadil wanda wazirin shi ne kuma marubucin shi kuma abokin tafiyarsa da yakin da suke tafiya tare suke tafiya to suna tare a wajen yaki sai ya rubuta zuwa ga ɗansa da ya bari yana jire mishi a fadarsa ya rubuta yace yasa qadil fadil ya rubuta wasiqa cewa a kashe wannan mutumin zindiki ne falamma lam yabqa illa qatl da aka gama bincike aka ga babu yadda za a yi tsira ikhtara li nafsihi an yumata ju'an yace to ya zaba a bashi ya mutu da yunwa sai a kulle shi a daki aka daina bashi abinci an ce sai da ya wajen mako shida a ciki sannan ya mutu yunwa ce ta kashe shi Allah shi kyauta fa fa'ala dhalika fi awakhir sanata 86 bi qal'ati halab haka aka yi mishi a ƙarshen shekara ta 586 a qal'atu halab kama a ce bariki inda fada gwamnatin take a garin Halab na ƙasar Suriya wa asha 36 sana shekara 63 a duniya qala ibn abi usayba abu usayba yace wa haddathani ibrahim ibn sadaqa al-hakim qala kharajana min babi bari ku ji irin abin da yake jama'a na bokanci da maguzanci yace mun fito min babil farji ma'a wata kofa ce daga cikin kofin garin Dimashq da ake cin babul farj muka fito fa zakarna as-simiya sai muka ambaci wannan ilimi na sihiri da bokanci da sanin yadda yake wa aljanu kusanci fa qala ma ahsana hadhihi al-mawadi ce ai wannan ilimi ne mai kyau bari mu gwada muku ku gani fa nadharna min nahiyati sai ce ku kalli nan fa nadharna min nahiyati sharqi jawasiqa sai muka ga wani gini kawai ya bayyana gare mu da katanga da komai mabi'a da haske kabiratun katan bene muzakharafa wanda mushi kwalliya an gama mushi komai kamar a hoto haka wa fi faqatiha nisa'u ta jikin wundunan wannan benen da muke gani haka rufa'ido sai ga ƴan mata suna lekowa kal aqmar farare kamar watanni wa maghaniya sai kuma ga wasu suna tarera waka fata ajabna muka yi ta mamaki wanda halna muka rude fa bakina sa'atan tsawon lokaci muna kallo wa udna ila ma kunna na ahadu sannan kuma sai wannan idan kawai sai ya bace ajirin wannan malamin da ke yin wannan abu fa jama'a malami ne ajirin abin da yake illa anni inda ru'ayti zalika shi mai bada labarin yace amma ni tun daga nan baqitu uhissu min nafsi ka anni fi sinatin khafiya na dade ina jin kamar mafarki nake kamar ina cikin wani bacci ne ina mafarki walam yakun idraki kal halati allati atahaqquha minni sai na zama kamar ban san abin da nake ba ya musu rufa'ido ne ya nuna musu wani majigi kawai suka ga wani bene haka gashi nan da mutane a ciki suna gani da komai yadda ka san zaka ga abu a cikin hoto ko akan YouTube wa haddathani ajami qala wannan zahabi da kanshi ke bada labari yace kunna ma'as suhrawardi bil qabun muna tare da wannan mutumin a wani guri mai suna al qabun anguwa ce a dimashka fa qulna ya maulana nuridu ra'asa ganamin muka ce ranka ya dade muna son kan akuya fa atana asharata darahima fashtarainaha fashtarina biha ra'asa muka je muka siyo kan akuya summa naza'ana nahnu wat turkumani summa tanaza'ana nahnu wat turkumani bayan da muka siyo kan akuyan sai muka yi jayayya da mu da mai saida kan akuyan mahaucin yace bai yadda ba mun cuce shi mun mushi rufa'ido ya biyo a wata kissa aka ce biyo su yayi kan hanya yace wannan kudin da kuka bani jabu ne ban yadda ba ku bani kan akuya ta fa qala ash-shaykhu ruhu bil ra's da aka zo ana ta jayayya a gaban malamin sai ce ku kawo kan ana urdihi bari na ba shi wannan mahaucin abin da zai sa ya hakura thumma tabi'an ash-shaykh sannan sai malamin ya biyo mu aka tafi aka koma gun mahaucin fa qala turkumani ardin yace to yi mun abin da zan hakura din fa ma kallamahu bai magana da shi ba sai ya shiru yana ta yan surkullan shi haka fa jaa wajaba yadahu fa idha bi yadi ash-shaykh qadin khala'at min katifi da mahaucin ya fusata yace to kace zaka bani hakuri zaka bani abin da zan yarda bayan sun bani kudade na ƙarya kudi ne na ƙarya an ce ƙasa yake diba sai yana da wani majanyi sai ya zuba a cikin majanyin shi ya kwanta idan gari ya waye kawai sai dinga ciro dinari kawai yana rabawa a cikin kudin ran da ya mutu ma akwai ragowar irin wannan kudin a jikin kayan shi bayan aka fara malamai yan dan fara ba jama'a su ta jani daga baya ne masu kazo wannan kaje tun ƙarni na 6 na musulunci zuwa ƙarni na 7 yace da aka yi haka sai mahaucin ya fusata sai ya zo sai ya kama hannun wannan malami da ya ja kawai fa idza bi yadi sheikh qadin khala'at min katifi sai hannun ya tumbuke kamar hannun yabbi wa baqiyat fi yadi zaka sai hannun ya zama a hannun wancan mutumin yana rike da shi wa damuha yashkhab jini na zuba daga cikin hannun farama ha sai ya wurgi da hannun wa haraba sai ya ruga da gudu ko mun gane shi dake neman kudin shi sai ga ai yayi barna yayi jinaya daga sai wurga ya gudu kai da kake kana tuma mutun cewa ya baka kudin ka kana kai duka kawai sai hannun shi ya fadi dole ka guda yi to kaga shikenan ne ba za ka ce ina kudin ka ba ba za ka sake bin wannan bashin ba aka ce sai dauki hannun shi kawai sai ya mayar sai suka sai gaba tafiya kaji bala'i dan yaudara ne jama'a fa akhadha ash-shaykhu yadahu bi yadil ukhra wa ja'a fara'ayna fi yadihi min dilahu la ghayb sai dauki hannun shi kawai da dayan hannun kawai ya mayar yace ga ya shashare kawai yana rike da hankicin shi kawai ta babu shi haka yake cutar mutane ya farko an je da kudin jabu za a sai kan akuya a zo a dafa bayan an siya an tafi mahaucin da wayo ya gane wannan kudin na jabu ne ya biyo sawu da ya biyo sawu akai kace nace suka gudu suka tafi gun malamin nasu sai yace to mu tafi gun shi mu je a sasanta da aka je sai tsaya yana wani siddabaru kawai shine mahauci kaza mahauta ba hakuri da su sai wata rana ko ku ba ka bane malam labid
irin matasan mu nan da mahauta masu zafin hali din nan ba irin mun nan ba waɗanda yanzu sun zama ustadai alhamdulillah yanzu mahautan Zaria za ga ba dai ustadai ne amma da ka je mahauta za ka ga ana damba ne ba wasa to shine yayi fushi kawai sai kawai ya ja hannun shi sai hannun ya tumbuke to dai ga ya tumbuke wa shehin sa hannu sai wurga ya ruga da gudu shikenan kaga waqafallahu Allah ya shiga musu ko shikenan sai suka dauki hannunsu suka mayar suka tafi abinsu duk wannan misalai ne akan irin yaudara da bokanci da yake da rafa ido wa qala diya usqar sai kuma abu muhammad saqar ibn yahya ibn salim al-halabi ash-shafi'i wanda ya rasu a shekara 1653 shi ma yake cewa fi sanati 99 qadima suhur wardi wa nazala fil halawiya a wannan shekara ta 1579 ko wannan malami yazo kasar Dimashku sai ya sauka a al-madrasatul halawiya wa mudarrisuha al-iftikhar al-hashimi fa bahatha suka zauna suka tattauna wa alaihi dalaqun wa lahu ibriqun wa ukkazun ya sa kaya masu kyau wani nau'in kaya ne kamar a ce ya saka boyel ko shadda yana da wata buta da wata sanda fa akhraja lahu al-iftikhar thawbun atabiyyun wa biqiyaran aka fito mishi da wasu sutura ya kamata ya zama atabiyyan ne wannan wa biqaran su ma nau'in kaya ne wa ghilala wa libasan ma'a ibnihi ilayhi ya ba dan shi yace ka kai mu bakon mu fa qala iqdi li haja yace ka biya min bukatata wa akhraja fussan kalbayba sai fito da wata kwandala wani dan abu kamar kwai wa qala nadili alayhi fada duk abin da kake so qala fajaba 25000 sai yace ina son 25000 fatala bihil arifu ila zahir sai ba su ya maida wannan dan abun kamar kwai ya maida shi dirhami 25000 ya ba su shikenan sai aka je aka sanar wa sarki cewa ga abin da yake fa fadafa fi 30000 fajaa wa shawara ci to kaji abin da sarki yace amma ga dai kyauta da muka kawo maka ya ji labarin kana da basira ka iya yin kudi shine yace a zo a kira ka amma ga ta mai kyauta wa akazal fassa wa darabahu bi hajarin wa fatta da aka kawo sarkin ya gani sai ya dauki wannan abin sai buga mishi a fuska yace matsiyaci dan bokanci ba ma son wannan abin naka ya kore shi to haka suka dinga yi shi gashi zahabi ya ci gaba da cewa zabi yace daga baya fa nazala sultanu ila almadrasa thumma ijtama'a bisura wardi wa akhadahu ma'ahu wa sara lahu sha'nun azim daga baya sarkin yazo makaranta ya dauke shi tafi da shi ya zama babban mutum wa ba hasa malfuka wa ajazahum ila an qala har zuwa inda yace fa aftau fi damihi suka ce jinin shi halasta faqila khunika wasu sun ce an shake shi ne har ya mutu thumma ba'da muddatin habasa zahiru jama'atan mimman afta wa sadarhu daga baya shi halifan az-zahir bi amrillah yasa aka kama malaman da suka yi fatawa akan cewa kafiri ne saboda ya bata mai da bokan shi kenan ko wancan as-sultan salahuddin ne yasa aka kashe shi to asalin halifan sai yasa aka kama waɗanda suka yi fatawa ya kwace gaba ɗaya dukiyar su wa hadathani as-saridu mahmud ibn rufai ruqayqa qala kuntu am atamashsha ma'a sura wardi fi jami'i maya farqin muna tafiya da shi a masallacin juma'a na garin maya farqin wa alaihi jubbatun qasira wa ala ra'sihi tuqa yana sanye da wata karamar riga ya sa kuma hula da ake ce matuqa wa huwa bazar bul ka annahu kharan dada yace sai ka ganshi cikin datti a lokacin kamar mai kiwon jaki shine kharan dada farisanci ne kafin ya samu kudi kenan wani shihabi shi'run jayyid kuma ka san ko sun samu ma kudi bokaye da irin wannan lahazan sa a burkitan yana da waƙoƙi gashi ambacin gafan shi at-tarwihatul lawhiyya wal arashiyya al-lamha hayakilun nuri dil gafan ne bokanci wal ma'arij wal matarahat wa hikmatul ishraq da sauransu a ƙarshe sai zahabi yake cewa قال ابن خلكان وكان يتهم بالانحلال والتعطيل انتهم يشهد cewa ya fita daga addini ya bata addini
wayadhhabu wayatakidu madhhab al-awaili, yana da mazhabi irin na kafaran farko su Aristotle. Ishtahara dhalika anu, wannan sanannan abu ne game da shi. Wa afta ulama Halab bi katlihi, malaman Halab suka bada fatawa cewa a kashe shi. Wa ashadduhum Zain wal Majd ibn Jahbal, wannan malaman sun fi kowa tsanantawa akan shi. Qultu, Zahabi yace ahasanu wa asabu, malaman nan sun kyauta kuma daidai suka yi da suka sa a kashe wannan zindiki. Wa qala al muwaffiq ay ya'ish an nahwi lamma takallamu fihi qala lahu tilmiduhu innaka taqulu an nubuwa muktasaba fan zahabina, da malamai suka fara magana akan shi kamar yadda ya'ish ibnu ali ibnu ya'ish al halabi yake fara, yace sai wani dalibin shi yace algata malam, abinda ake tuhumar da ka da shi fa da gaske ne, da haka gara mu gudu kawai kafin abin ya tsanani. Qala hatta na akula bitiq halab, ba za mu tafi ba sai mun ci kankana ta garin Halab. Fa inna bi tarafan min as-sal, ina da wani ragowan abin nan yar rani da nake so na sha kankana za ta min maganinta. Kuma kharaja ila qaryatin biha bitiq, sannan suka fita zuwa wani kauye inda ake noman kankana. Fa aqamna ayyaman fajaa yawman ila mahfaratin liturabir ra'si fa fara hatta zahara lahu hasan fadahanahu bidhunin ma'ahu walaffahu fi qutnin wa hamalahu fi wasati ayyamin thumma zahara kulluhu yaqutan ahmar, to kaji magana. Sai je samu wuri da ake tona, inda ake tona ramuka ana diban kasa na gini, sai ya dinga tonawa har ya ga wasu yan kananan duwatsu, sai ya dauko su sai ya goga musu wani mai da ya riga ya hada na asiri, ya lulube su a cikin wata auduga, sai ya sa a jikin tsakiyarsa inda suke daura mazanyi din nan na Larabawa. Yana yawo da shi kwana da kwanaki, shikenan sai ya koma ya kutu jazir. Fa ba'a minhu, sai ya je siyar ya ansu kudade. Wa zahaba ashabuhu, ya dinga ba daliban shi kyauta. Walam ma kutila kana ma'ahu minhu, ko da aka kashe shi akwai ragowan wannan kudin tare da shi. Qultu, Zahabi yace kana ahmaqa, dama wani wawa ne tayyasha, wanda yake reckless mara tsari, munhallan wanda ya kwabe riga addini. Haka Saiful Amidi anhu annahu qala, an ce yana cewa la budali an amlika duniya, wallahi so nake sai na mallaki duniya gaba ɗaya da wannan bokancin. Qultu, Zabi yace sai aka ce mishi min aina laka hadha, inji Amidi ta yaya zaka mallaki duniya. Qala ra'aytuka anni sharibtu ma al bahari, nayi mafarki ne na ganna ina shan ruwan teku, shine nace to mulkin duniya ne, ya fasara da kanshi. Qultu, Zabi yace sai Amidi yace mishi la alla ya kuna ishtihara ilmika, hala ma'anar wannan mafarkin shine ilimin ka ne zai shahara a ji labarinka. Falam yarji amma fi nafsi, bai taba dawowa daga wannan tunanin cewa yana so ya mallaki duniya bane. Wa wajadtuhu kathiral ilmi, naga yana da ilimi da yawa, qalilal aqli amma da karancin hankali. Walahu idatu musannafat, ya da littafai da yawa. Qultu, Zahabi yace kutila fi awail sanati 87 wa 500, to kaji tarihin wannan malami a takeice, wanda yake malami ne amma kaji irin shi shine As-Suhura Wardi, shine ya rubuta wannan littafi wanda yake magana akan ka'idoji wai na farkon halitta da kuma ina ne ƙarshen halitta. Amma a bisa mene? A bisa tafarkin, kamar yadda ya fara cikin muqaddima, a bisa tafarkin muta'alliha min muta'alliha wa asatinil fudala, wadancan masanin ilahiyat su Aristotle da su Plato da makamantansu, wa asatinil fudala da manyan masana falsafa, wa masu cewa halitta daga kaza ne daga kaza a bisa irin tunaninsu, kuma bayan mutuwa babu hisabi za su koma ne izuwa kaza izuwa kaza. Jama'a kun ji wannan, to ina so na cike mana wannan karatun na yau da wata mas'ala da muka tsallake har ila yau a ranar. In kun tuna a karatu biyu ko uku da suka gabata mun yi magana akan matsalar watin zafin kai na addini, wanda yake kaiwa har zuwa ga khuruji alal a'imma, khuruji alal salatin, yake kaiwa zuwa ga batanci gare su da tunanin cewa hakan addini ne, wanda wannan ya saba wa aqidar salaf. To sannan kuma muka yi magana akan, sai muka kawo maganganu da hadisai daga cikin littafin As-Sunna na Ibn Abi Asim. To ɗayan reshen maganan wanda nake so na tattauna mana akan shi ne zafin kai da zai kai wa mutane har su dinga zubar da jinin junansu, wanda kamar yadda hadisi ya gano manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah dama yace mutane an nuna mishi mutane sun koma kafirai a bayan shi yadribu ba'dhum rikaba ba'd sashin suna saran wuyar sashi da kuma hadarin da ke cikin kisan kai da hadarin da ke cikin zubar da jini shine nake so na karanta mana wannan hadisi kwaya daya daga cikin sunan talimam Abu Dawud wanda zai zama izina akan sauran ire-iren hadisan Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a rakami na 4505 gashi yace a cikin babun da yace babul imami ya amuru bil afwi fid dam a cikin kitabul hudud babun da ke bayani akan liman shugaba sarki ko gwamna yana iya umurtan waɗanda suke da jini waliyi din nan da aka ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan to waliyin jinin nan shugaba ko gwamna ko alkali na iya umurtan shi yace ka yafa jinin ka bari a baka diya ko gashi Abu Dawud yace haddathana Musa ibn Isma'ila qala haddathana Hammad qala haddathana Muhammad ibn Ishaqa fa haddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair qala sami'tu Ziyada bin Dumaira ad-Damri hawala sanad wa haddathana Wahab ibn Bayan wa Ahmad ibn Sa'id al-Hamadani qala haddathana ibn Wahab qala akhbarani Abdurrahman ibn Abi Zinadi an Abdurrahman ibn al-Harith am Muhammad ibn Ja'far انه سمع زياد بن سعيد بن دمير السلمي وهذا حديث وهب وهو اتم يحدث عروه بن الزبير عن ابيه قال موسى وجده وكان شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين ثم رجعنا الى حديث وهب واني متو ابو داود يا جما ولنكيلوا ده مو ني كاي انا wannan shi kanshi wani katuni mai zaman kanshi da ma ba za mu tsaya a kan shi ba a takeice dai amma abin da yake cewa isnadi ne daga Musa ibn Isma'ila at-Tabuzaki Abu Salamata al-Minqari kenan malamin su Bukhari da Abu Dawud kamar da riwaya daga gare shi anan daga cikin rijalus sita ya rasu shekara ta 223 Allah ya gafarta mishi shi kuma yace daga Hammad ibn Salama kenan Hammad dan Salama kai tsaye kala yace shi kuma daga Muhammad ibn Isaka mai sira da magazi wannan malami shahararre saduqun ne min ahli sirri shi kuma yace daga Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam jikan sahabi ne zuwa dan Awwam wannan ya daga cikin rijalus sita ana mishi alkunya da Abu Ja'far al-Misri shi ma ya rusu da shekara 253 daga cikin rijalul jama'a malami ne shi ma daga cikin malaman hadisi shi kuma yace سميت زياد بن دميرة زياد بن سعد بن دميرة كينان الضمري تسيد أجوانا إسنادين يتي وحدثنا وهب بن بيان الواسطي ما لم أبو داود نشمع الإمام النسائي يارسي يارسي شكرا تريبيو دا 46 شيدا دون ما لم كما وأحمد بن سعيد كاجو ما لم يؤكو كينان موسى بن إسماعيل وهب بن بيان da Ahmad ibn Sa'id al-Hamdani Abu Ja'far al-Misri ya rusu da shekara 253 Abu Dawud kadai yayi riwaya daga shi daga cikin Ashabul Kutubus Sita wadannan guda biyu da Wahab dan Bayan da Ahmad ibn Sa'id al-Hamdani suka ce haddathana ibn Wahab Abdullahi dan Wahab qala akhbarani Abdurrahman ibn Abi Zinad shi kuma yace daga Abdurrahman ibn al-Harith am Muhammad ibn Ja'far shi kuma yace annahu sami'a yaji Ziyad ibn Sa'ad ibn Dumaira yaji Ziyad kaje inda isnadin ya hadu kenan ko Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair shi kuma wannan Abdurrahman ibn al-Harith ibn Muhammad ibn Ja'far to dukkanin su sun ji daga wani daga Ziyad ibn Sa'id al-Dumairi as-Sulami wancan ma kaje daga Ziyad ibn Dumaira as-Sulami din Ziyad ibn Sa'd ibn Dumaira shine cikakken sunan nashi sai malama yace wa hadha hadith wahab wannan lafazin na wahab ne dan bayan al-wasiti wa huwa atammu suka ce sun ji shi yuhaddithu urwata yana baiwa urwatu dan zubair labari an abihi daga baban shi qala musa ibn isma'ila anashi yace wajaddi an abihi wajaddi shi kuma wannan su kuma an abihi kawai to kuma da baban shi da kakan nashi wa kana shahida ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hunainan dukan sahabbai da aka ba in kaza yake nan sun marja ana ila hadisi wahabi yace mu kuma kan hadisin Wahab. Wahab yace anna mulahham bin jassama al-laythi qatala rajulan min ashja. Wani sahabi ne mai suna Mulahham ibn Jassama al-laythi ya kashe wani mutum mai suna Amir ibn al-Adba min al-Adbati, wanda ɗaya ne daga cikin al-Ashja'i ba Ashja'in fil Islami, a cikin musulunci suka yi rigima wani tsohon fada kawai ya sare shi ya kashe shi. Wadhalika awwalu ghiyarin qababihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wannan shine farkon wato haddi na diya da manzon Allah ya fara yi a cikin musulunci. Fatakallama uyainatu fi qatli al-Ashja'i, sai Uyaina yayi magana akan wannan kisa. Li annahu min ghatafana, dan abokan hilfu din su ne ghatafani yawa ne. Wa takallama al-Aqra ibn Habis, Aqra dan Habis shi kuma shine lauya yayi magana duna Mulahim, shine lauyan wanda ake kara kenan. Li annahu min Khindab, min Khindaf, min Khindafa, fartafa'at al-aswat, aka dinga daga murya. Wa kasurat al-khusumatu, akai ta husuma. Wallagatu, da ta cabbaki. Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce ya Uyainatu ala taqbalu al-ghiyara, shine mahallin shahid na babu, kai Uyaina baka amshi diya ba kuwa? Faƙala Uyainatu la wallahi, yace ya manzon Allah na rantse da Allah ba zan amshi diya ba. Haja aiki hatta udkhila ala nisaihi min al-harbi wal-hazni ma adkhala ala nisaihi, so nake shi ma matan shi da ƴaƴan shi sai sun yi bakin ciki da damuwa, yadda matan mu da ƴaƴan mu suka yi bakin ciki da damuwa ya kashe musu dan uwa. Sannan kake kashe wani ka tana yana da ƴan uwa da dangi da iyaye da masoya, wani bakin ciki za su shiga? Koda Allah ne kawai ya dauke shi mutu a al'ada, balan tana idan suka san cewa kai ne ka kashe shi har abada ka sasu cikin bakin ciki kenan. Qala thumma tafatil aswat, amma dan Allah ya bada wannan shawara ba a karba ba, sai aka ci gaba da musu kuma da hayaniya. Wa kasatul khusumatu wallagatu, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya kara cewa ya Uyainatu ala taqbalul ghiyara, taba Uyaina ka anshi diya mana? Fa qala Uyainatu mithla dhalika, ya kara cewa wallahi bazan karba ba, sai sun shiga bakin ciki su ma. Aidan ila an qala rajulun min bani laysa yuqalu lahu muka mukaitilun alayhi shikkatun wa fi yadihi daraqa, sai wani mutum mai suna mukaitil mutumin Banu Lays ne yana rike da makami ga wata sharbebe wuka a hannunsa, sai yake yace fa qala ya rasulullah inni lam ajid lima fa'ala hadha fi guratil islami masalan illa ghanaman waradat farumiya awwalaha fanafara akhiraha usnin al-yawma wa ghayr ghadan, yace ya manzo Allah ni wallahi wannan mutumin ban san abin da yayi ba a cikin musulunci din nan a farkon musulunci fiye da a ce ga wasu awaki suna wucewa, sai da na gaban su suka wuce kamar lafiya lau, sai ka harbi wata a baya ka kashe ta, ka ci amana kenan, ma'ana wannan cin amana ne, abin nan ne caka wa mutum wuka ne a baya, harbi ne ta baya. Sai ce amma ya manzo Allah ni abin da nake gani a yau dai a yau ayi haddi, gobe ka anshi abin nan kai fanafar akhira usnul yau, a yau dai ai haddi wa ghayr gadan, gobe ka anshi diya, yana ishara akan in ka anshi diya yau to wani ma zai kisa gobe ya ce ai diya yake karba, ai kisa kawai ai kisarsi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duk da haka dai manzo Allah ya ce 50 fi fawrina hadha, zamu bada guda 50 raquma yanzu din nan, ana kan hanya ne ana tafiya ma. Wa 50 idza raja'ana ila almadina, yanzu manzo Allah ne ya biya daga cikin dukiyarsa ta musulmai ba dan dai ya kashe fitina kawai. Wa zalika fi ba'di asfari wa mulahimun rajulun tawiyun dawilun adamu wa huwa fi tarafin nas, shi wanda ya kisan wani dogon mutum ne karfa mai farfata yana tsaye a gefe yana kallon duk abin da yake. Falam yazalu hatta takhallasa, ba a gushe ba a wajen sai da kowa ya tafi. Wajalasa baina yadayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai bai zauna a gaban manzon Allah. Wa ainahu tadma'ani, idan shi na zubar da hawaye ya riga yana dama kenan, dan dama shine sunnar kisa, duk wanda yayi kamar da dan gidan Adamu din nan na farko yana dama. Sai da Allah yake cewa sun ba sallahu ghuraban yurahu fil ardi kaifa yuwari sawata akhi fa asbaha minan najimi. Duk wanda ya kisa sai wannan nadama. Amma an ce akwai wani yaro annan zariya da aka ce wai inda ya kisa inda ya samu ya lashi jinin to zai jin komai. Haka aka ce wai sai daina jin damuwa gaba daya. Allah ya tsare mu. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce inni qad fa'altu alladhi balagaka. Manzo Allah ya ce mishi kai ne kai kisa. Fa qala ya rasulullahi, ya manzo Allah, na aikata abin da ka ji labari. Wa inni atubu ila Allah tabaaraka wa ta'ala wa astaghfirullah azza wa jalla wa astaghfirullah fa astaghfirullah li azza wa jalla ya rasulullah. Yace ya manzo Allah, na aikata wannan aika amma wallahi na tuba nayi nadama. Ya manzo Allah, ka roƙa mana Allah ya gafarta mani. Yayi wannan roƙon fa jama'a, kuma manzon Allah matsayin shi na shugaba mai tausayi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim. Da duk waɗannan hadisan da ka sani na tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kokarin ceton al'umma shi duk girman laifin su, masu li'ani ma yace ba wanda ya tuba a cikin ku, za mutun haddin kisa ma yace da kun bar shi ya dawo na zina ko ya dawo karanta kanshi tausayi irin na manzon Allah, ma barka za abin da ya fara akan wannan mutumin. Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce a qataltahu bisilahika fi ghurratil islam, ka kashe shi da makaminka a cikin hasken musulunci. La allahumma la taghfir limul halal, ya Allah ni annabi na roƙenka kaka gafarta mishi. Bi sautin alin, manzo Allah ya daga muryar shi kowa ya ji. Zada Abu Salama a riwaya sai ya ce faqama wa innahu la yatallaqa dumu'ahu, ya mike yana tare hawayensa. Bi tarafi ridaihi, da gefar rigarsa. Qala ibn ishaqa, ibn ishaqa a riwayar sa Muhammad ibn ishaqa yace faza'a ma qaumuhu, wannan shine iya abinda aka ji a majalisin. Manzo Allah mai addu'a yace ya Allah kaka gafarta mushi, wani irin bala'i wannan jama'a. Ma'ana da shi da duk sauran masu kisa ba irin addu'a da ya kamata a musu kenan. Sai ibn Ishaq yace amma daga baya dangin shi suna bada labari suna cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu ba'da zalika, daga baya manzon Allah ya dawo ya huce yayi mai addu'a yace Allah ya gafarta mishi. Qala Abu Dawud, qala Nadr ibn Shumayl al-ghayru addiya, to koda manzon Allah ya roki Allah yace ya gafarta mishi. Mu sani a cikin hadisin Muslim manzon Allah din da kanshi yace na kai na kawo ina ta neman banbaki a wurin Allah, cewa Allah ka daga kafa ka gafartawa wanda ya kisa da ganganci. Allah ya ce banda wannan, kuma Qur'ani ma haka ya faɗa ƙararrako, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wala anahu Allah. Da haka ya mu ɗan uwa musulmi da dukkan bangarorin mutane, sawa'un kana cikin ustadai ko cikin ƴan daba kake, ko cikin alhazan birni, ko ƴan gari, ko ƴan siyasa, ko cikin ƴan taurin kai, duk abin da za ka yi na rigima da wani, ka kiyayi jinin mutane. ƴan siyasa su kiyayi jinin mutane ta fuskar shin za su aika ƴan sara suka ne a je a kakkashe waɗanda ba sa bin siyasar su, ko ta wajen wato asirace-asirace da suke yi. Yau a ce wane ya ɓata, an sace yaro kaza, yaro kaza ya fita ba a gan shi ba, sai daga baya sai a je a gaggawa babu kai, ko gawa babu nuno, ko gawa babu al'aura, ko an cire ido da sunan mene don neman mulkin duniya, ko kuma irin abin da ke faruwa kawai don kuna fada da wani fada ga magari ka yi fushi duk abin da ka ɗauka kawai ka zindima mishi. Gudanar aka yi irin wannan a wurin mai shayi an yi, a shagon masu aski, wani a gidan kallon ƙwallo daga musun Manchester da Arsenal, kawai wani ya kai duka ya ɗauki katako ya buga ma abokin musun shi a kashe, a daga zuwa bin bashi. Irin waɗannan suna nan birjik da suke faruwa cikin al'ummarmu. Ƙarshen duniya ne da manzo Allah yake cewa za a wayi gari mutum ya yi kisa, shi ma bai san dalilin da ya sa ya kisan ba. Wanda aka kashe ranar alkiyama, shi ma in ya tambaya, shi ma bai san laifin da ya kashe mushi. Da aka zai caci mu wanda ya kashe shin, ya kai shi gaban Allah ya ce ya Allah ka tambayi wani mai namishi ya kashe ni. To kuma kisa mafi bala'i shine kashe shugabannin al'umma, sarakuna, malamai, attajirai, waɗanda suke da amfani a cikin al'umma jama'a, ya fi kowanne haɗari. Domin yanzu zai zama wancan baƙin cikin da aka ce ka sa wa dangin mamacin, to yanzu ka sa wa duka al'umma nan baƙin cikin. Za mu yi tuna sanda aka kashe malamanmu irin su Malam Jafar,
din Ismail Albani mutum 100 nawa ne suka shiga cikin bakin ciki da dimuwa da wasu ma mutuwa suka yi su ma saboda bala'in bakin ciki to duk waɗannan ka dauki alakin su kaga in ka kashe mutum ga magari iya wanda abin ya shafa ne kawai zai bakin ciki ƴaƴan shi da matan shi da iyalan shi da abokan shi wata kila mutum 30 ko 40 ne duka dangin su amma ka kashe malami irin malam Jafar irin malam Albani irin malam Wani dubban daruruwan mutane ka sa su cikin kunci da bala'i to ya zakai da wannan zunubin bayan zunubin ita kanta kisa daka mahalli ne mai hadari kwarai ina fadan wannan ne saboda a cikin mu ma musulmai ko ustadai suka zo yana cewa zai buga makami zai kisa to wannan ya saba wa gaba ɗaya tarbiya addini jama'a daka jama'a kowa ya dawo cikin hayyacin shi kowa ya ji tsoron Allah ya san abin da yake fada wallahi muna fadan wannan ne kawai dan amana fadan menene daidai a cikin addini wanda yaji yabi shikenan ya zauna lafiya wanda kuma ya ga duk da haka zai je yayi abin da yake na san zuciyarsa to ya je yayi gashi nan ga duniya kuma zai mutu kuma zai je ga Allah zai mutu zai je kuma Allah zai mishi sakamako da hisabi akan abin da yake sannan su kuma hukumomin mu to ya kamata su zama suna da kan gado akan abin da suke dan ya daga cikin abin da ke jawo yaduwar irin wannan abin har ya zama ma gaba gari har ba ma abin mamaki bane yanzu mutun yayi kisa a zo a guje da motoci na ƴan sanda a kama shi a tabbata shi bayan wata biyu bayan shekara biyu ko sai a ga shi kuma yana yawo a gari annan angonan da muke rayuwa din nan a Zaria duk zaka yi buga misali wane su wane ne suka kashe shi an zo an tafi da su iyayensu ko ƴan uwansu ko wasu masu san su ko ƴan siyasa da suka sa su sun je sun karbo su sai a je a aje su a wani gari ko a wani gida can a kore su shekara biyu uku bakin cikin idan ya shude sai ga ko sun dawo suna yawo a gari to wannan shine zai bada dama wani ma gobe yayi an kibin qur'ani wa fil qisasi hayatun wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab wanda ya kashe a kashe shi wannan zai tsorata wani ya ki gobe amma babu ruwa hukumomi sai ka ji an ce mutun yayi wani ta'annati ana ta Allah wadarai ya kashe yayi kaza amma shikenan da zaran an kwana biyu kuma sai a ce an bada bilin shi ai bai da lafiya yana da ciwon asma ba zai iya zama a cikin gidan yaro ba an bada bilin shi ai tana da jinjiri ba zai yi a rike ta a gidan yaro ba an bada bilin ta ina lawyoyi suke ina aka ce capital offense irin wannan a kisan kai ana bada bilin ai na aka ce haka akwai shi a cikin kotun Najeriya ku ne lawyoyi ku je ku bincika ni ba ban sani ba to mukaddara ma dai da gaske ne ana bada bilin daga wannan bada bilin shikenan sai zan sanya shiriri ce shikenan sai dai a lahira to wannan shi ya kawo yaduwar barna a cikin rayuwar mu da haka yanzu zaka ga yanda siyasa nan ta taso ana an shiga jajibarin zabe to zaka fara jin ire-iren waɗannan ta'addancin kala daban-daban Allah ya tsare mu zamu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik